Mi sauraro Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da lafiyar murya zamani ɗauke da rahoton yanda a wannan rana ta Alhamis kwamishinan ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsare wato Ministry of Planning and Budget Nura Muhammad Dankade ya kira taron manema labarai domin shaida wa duniya irin yanda kasafin kuɗi na shekarar bana wato shekarar 2021 da muka shiga ya kasance adadin kuɗaɗen da suke ciki da kuma yanda za a kasafta su zuwa ma'aikatu daban-daban da kuma ɓangarorin gwamnati kama daga kan harkokin gudanar da gwamnati da kuma manyan ayyuka wanda ya dau akalla kusan awa daya ko sama da haka yana gabatar da wannan kasafi kuma duk da haka ma a iya cewa a takaice ne cikin harshen turanci kafin daga bisani kuma ya gabatar da dan takaitaccen bayanin a cikin harshen Hausa domin dai a samu a fahimci hakikanin yanda abubuwan suke ga kuma tsakure daga cikin jawaban da ya gabatar a harshen na Hausa
yanzu nan a harshen Turanci yau Allah cikin ikon sa ya ba mu iko mun karanta kasafin kuɗi ko in ce takaitaccen bayani akan kasafin kuɗi na shekara ta 2021 wanda mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Gandu Jakadumul Islam ya sa wa hannu kuma aka amince da shi ya zama doka a ranar 23 ga watan 12 na shekara ta 2020 wannan kasafin kuɗi mai girma gwamna bayan tattaunawa a majalisar zartarwa ta jihar Kano ya gabatar da kasafin kuɗi na naira miliyan ko naira miliyan 147,935 da 302 da naira 947 da majalisar dokoki ta jihar Kano kuma yadda doka ta tanada bayan cikakken tattaunawa da duba wannan kasafin kuɗi a matsayin su na wakilan al'ummar jihar Kano sun kirawo tattaunawa da kuma bayanai daga al'ummar jihar Kano an yi zama na musamman sun dudduba an tattauna an ba da shawarwari to majalisar dokoki ta jihar Kano ta amince da kasafin kuɗi na naira miliyan 177,936,730 da naira 540 a matsayin kasafin kuɗi na shekara ta 2021 wannan shine kunshin kasafin kuɗi wanda ya shafi aiwatarwa da za a yi a shekara ta 2021 a jihar Kano wanda manyan ayyuka za su ɗauki kashi 53% na wannan kasafin kuɗi kuma ayyukan yau da kullum za su ɗauki kasafin kuɗi kashi 47% na wannan kasafin kuɗi gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Alhaji Umar Gandu da ta amince za a kashe naira miliyan 45.6 ko da miliyan 600 a ɓangaren harkokin ilimi kowa ya san cewa gwamnatin jihar Kano ta ba da muhimmanci ƙwarai wajen samar da ilimi kyauta kuma wanda ya zama dole wannan ya sa kasafin kuɗin ɓangaren harkokin ilimi ya zama shine kaso mafi tsoka a wannan shekara ta 2020 kamar yadda kuka ji mun karanta a harshen Turanci ɓangarori da dama da makarantu da kuma ɓangarorin ilimi an kasafa musu wannan kuɗi na naira miliyan 45.6 sai ɓangaren harkokin gona aikin gona gwamnatin jihar Kano ta ware kuɗi naira miliyan 800,700 wanda za a kashe su a wannan shekara ta 2021 a ɓangaren harkar noma da kuma sauran ayyuka wanda suka shafi aikin gona. Kamar yadda kuka sani, harkokin tsaftar muhalli suna da muhimmanci a wajen tafiyar al'umma. Gwamnatin jihar Kano, karkashin jagorancin mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Allah Umar Ganduje, ta ware kuɗi naira miliyan 1,100,000 domin tabbatar da ana da tsaftataccen muhalli da kuma gudanar da tsafta a jihar Kano da kuma ƙananan hukumomin 44. Akwai babban muhimmin al'amari wanda ya shafi harkar ruwan sha da kuma samar da abubuwa na tsafta wanda shine ginshiƙin al'umma. Ruwa yana da muhimmanci ƙwarai da gaske, don haka gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna da Talle Umar Ganduje a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2021 ta ware kuɗi naira miliyan 9,000 domin gudanar da aikace-aikace daban-daban a ɓangarori daban-daban, kamar yadda kuka ji mun karanta a turance, don gudanar samar da harkar ruwan sha da kuma tabbatar da cewa an kula da dukkanin ɓangarori na samar da ruwan sha. Akwai aikace-aikace wanda suka shafi ma'aikatan, akwai aikace-aikace da suka shafi areyoyinmu na ɓangarorinmu na ƙauyuka da karkara, wanda shi gwamnatin jihar Kano ta ware kuɗi zumbar 6, that is miliyan 6,000, domin tabbatar da wannan aikace-aikace a karkara da kuma ƙauyukanmu, don samar da hanyoyi ƙanana-ƙanana da kuma tabbatar da cewa ana gudanar da harkoki na fito da amfanin gona daga wannan lunguna namu cikin kwanciyar hankali.
To, kasafin kuɗin na bana dai an yi masa take da wato kasafin farfaɗo da tattalin arziki da kuma ci gaban raya ƙasa, wanda wannan shine taken da aka yi wa shi kasafin na bana, wanda yake da zumbar kuɗaɗen da kuka riga kuka ji daga bakin shi kansa kwamishinan ma'aikatar ta wato ainihin kasafin kuɗi da tsare-tsare. Fatan dai shine abubuwan da aka ji a cikin wannan kasafin kuɗi. Allah Ubangiji ya bada ikon aiwatar da su a ƙasa, a zahiri al'umma su gansu su amfana, don kaucewa irin yanda a wasu lokutan zaka tarar a cikin kasafin an zayyana ayyuka iri kaza iri kaza iri kaza, daga bisani kuma kaga shekarar ta yi baya ta wuce ba tare da an samu nasarar gabatar da waɗannan ayyukan ba. Ibrahim Abdullahi, suran ɗinki akan mita 88.5 da laifin murar zamani, ɗauke da rahoton kasafin kuɗin na bana daga ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsare.